أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زم چگبا دا قراتل التاهم من رسالة تا الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى چكين فقه مالكية الله مشرحما دا جنكي كاهم مشغاء چكين ورنن ناي القولن ساتن چند قباتا zan mu ƙara bayani akan wannan mas'ala da malamin yake cewa Allah mashi rahama wa iza sallama al-imam fala yasbutu ba'da salamihi idan liman yayi sallama kada ya tabbata kada ya zamana bayan sallama shi wal yansarif ya tahiye shi illa an yakuna fi masahalihi sai in a gidan shi ne fa zalika wasi'un wannan babu lahi yana iya zama lamarin akwai yalwa ciki to nayi bayani a ciki akwai wannan magana daidai take da abinda al-imam Khalil ya ambata cikin Mukhtasar Khalil yake cewa Allah mashi rahama wa tanaffuluhu bi mihrabihi yana zano makaruhan sallah al-imam yake cewa wa tanaffuluhu bi mihrabihi da yin nafila shi a cikin mihrabin shi shi ma'ana liman ya kasance makaruhi ne liman yayi nafila a cikin mihrabin shi a gurin wannan da yake ma al'umma limanci to wannan magana zan karanto sharhin ta a cikin sharhin da nan ma Mukhtasar Khalil wanda zan mu ga abinda ya faɗa da kuma wani abinda na kawo yana da yawa a ciki to amma dan kadan zan gunsuro wanda zai biya mana bukata da kuma manganin malamai akan mas'ala ainan gurin ya faɗa al-imam rahimahullahu ta'ala to zan mu ga abun kyarara a maganan Malik Allah mashi rahama da maganar daliban shi da maganar daliban daliban shi da ma manyan malaman malikiya gaba daya saboda duk abinda suke faɗa suna faɗa ne da madogaran maganganun al-imam Malik da fatawoyin shi wanda ya kawo su a cikin abun nan a cikin abun ga yawa ga maganan nan inda Allah mashi rahama yake cewa wa tanaffuluhu bi mihrabihi ga ta nan gurin wa tanaffuluhu bi mihrabihi hayya ya ba nan bane ya raba shi bi eh ba ya raba shi bi ne ya gado gurin da za a gyara rihe shi kawai mutu sai an koma ina ga na tsakiyar ne sai na abun ga
ku zo ne shi kara zo ne
kan wani lokaci lokaci da inda al-imam Khalil Allah mashi rahama da jin kai ke cewa tanaffuluhu bi mihrabihi na daga cikin makaruhan sallah yana zano cikin makaruhan sallah al-imam a cikin Mukhtasar sai ce da yin nafila shi a gurin mihrabin shi inda yake limantan mutane shi ma'ana liman to ga inda yake abin da yake bayani yace wayukrahu an karhanta tanaffulul imami abinda ake nihi an karhanta yin nafilan liman an karhanta yin nafilan liman bi mihrabihi a mihrabin shi bar mukabbara rubutun da kowa zai karanta yace an karhanta yin nafilar liman ga mihrab yace wa kaja zulusuhu fihi hakanan yace hakanan zaman liman a gurin inda ya limanci mutane ala hayati alula akan siffar shi ta farko yace imma khawful ilbas imma dan saboda malamai sun hana ne saboda kai ya ci kudar alal dakhili ga wanda ya shugo fi zunuhu fil farz yayi zan cewa yana cikin sallah har yanzu fa yaktadi bihi da hayayi koyi da shi ko kuma suka ce khawfar riya saboda gudun riya aw annahu la yastahiqu zalika almakan ko kuma wasu sun ce ai bai cancanci wannan guri ba shi liman illa waqtul imama sai lokacin da yake limanci dalilin da ya cancanci wannan gurin da yake limanci wannan sune amsoshin da malaman malikiya suke faɗa guda uku dalilin da malik ya hana cewa liman da an yi sallama ya tashi ya bar gurin wannan dalilan su uku suke faɗa zan mu ga magana tashi da nassinta a cikin mudawwana qala fi taj wal iklil a cikin ataj wal iklil yake cewa min al mudawwana qala malikun a cikin mudawwana malik yake cewa Allah mashi rahama yace la yatanaffalu al imamu fi mawdihi wal yaqum anhu yace liman kada yayi ga magana ta malik Allah mashi rahama yake cewa kada liman yayi nafila a gurin da yema mutane limanci yace da sabanin mutun daya da mamu su kuma suna da wannan dama ka inda suka yi su yi nafila qala sai yace malik din dai wa iza sallama imamu fi masjidil jama'ati idan liman ya sallame cikin masallaci na jama'a aw masjidil qaba'il ko masallaci na kabilu masallaci babba ko karami yace fal yaqum ya tashi wala yaqud fi salawati kullaha kada ya zamna a cikin salloli gaba dayan su malik yace illa an yakuna imaman fi safarin sai imam ne a cikin bulaguro a bulaguro wannan gurin sai ka ci gaba da zama aw fi fana'i ko kuma a cikin halfajiye gidan shi kaga shi yasa mai risala ce illa an yakuna fi mahallihi fa zalika wasi'un duk magana su zaga sun fada tana koma ne zuwa ga abinda malik ya fada kirara cikin mudawwana ko cikin wasu littattafai kaga yace sai in a gidanka ne wannan insha atanaha in ya ga dama ya koma dabra aw aqama ko ya tashi al-imam ibnu bashir Allah mashi rahama yake cewa kila malamai suka ce aka ce fi illati zalika li annahu madu'u fadila suka ce saboda wannan guri ne mai farala mai daraja wa inna ma yastahiquha bi martabatil imama ya samu ya cancanci wannan gurin ne saboda matsayin limanci saboda daraja ta limancin da yema mutane yace idan sallah ta kare to ya zama an sabke shi daga wannan matsayin ma'azul ne anhu wa ala hadha yazulu an mawdu to akan haka ya sabka daga wannan matsayin kamar yadda shugaban kasa yau ana zabe an sabke shi zai sabai huta daga gidan gwamnati ba na shi bane to haka nan daga an sallame liman ya huta daga wannan gurin shi yasa malik yace ya zama ba na shi ba ya zama ba gurin shi ba wakila wasu malaman suka ce li yarahu man la yasma at-taslim fa ya'lamu qida'us salah saboda wanda bai ji sallama ba a nesa yake ya ga liman ya tashi sai ya san cewa sallah ta kare qala al-imam ibn lubb Allah mashi rahama yake cewa ma zala hazal inhirafi ma'mulun bihi yanharifu al-imam yaminan wa shimalan wannan kaucewa bata gushe ba ana aiki da ita liman yana kaucewa ko ta dama ko ta hagu yace wa haza inda ahlul mazhabi ala nadabi amma wannan wajen malamanmu na malikiya akan mustahabbi ne wa qala al-jazuli al-imam al-jazuli yake cewa Allah mashi rahama ma'ana hazal insirafi yace wannan insirafi kin tahiya ya bar gurin nan shine ya sauya kamar shi ya sauya siffar da yayi zama koda bai huta daga nan ya tahiya bar gurin ba amma ya sauya ya kalli arewa ko gusum yace amma shi shafi'i ya so cewa liman ya dan zamna a wannan gurin nashi guri dan kadan dan lokaci kadan nake so ba tare da jimawa ba yace wa kad anan gurin sai na kawo wani abu wanda ya shahi al-imam al-bukhari wa kad tarjama al-bukhari fi sahih bukhari ya kulla babu a cikin sahih shi yace babu mukusul imam fi musallahu ba'da salam ya ambaci asar daga ibnu umar cewa kana yusalli fi makani allazi salla fihi al-farida shi yana zama yayi sallah inda yayi sallaci farilla haka ibnu al-qasim ya aikata haka annabi ya kasance sallam yana zama a gurin shi dan lokaci kadan ibnu shahab yana cewa man yasarifa minan nisa yace ina ganin abin da yasa annabi yake tashi dan saboda wanda suke cikin mata daga cikin mata su ga cewa eh lalle annabi ya tashi sallah ta kare tunda su daga nesa suke nan magana tajwal ikilil ta kare wal amru fihi sai al'amarin dai akwai yalwa cikin shi Sheikh Zaruq yake cewa Ibnu Arfa yake cewa ya wadatar wannan mutum ya sauya siffar zaman shi Shabibi a cikin sharhin risala yake cewa sawa'un kanat salati na fal ba'da diddai ne sallar da ake ana nafila a bayan ta ne ko kuma wanda ba a nafila bayan ta ne mustahabi ne a gare mu ɗan malikiya ya bar wannan guri ya sauya ga magana al-imam Shabibi na rahimahullahu ta'ala abun gakinta sai anan Sheikh Abdurrahman Sa'alibi cikin tafsirin sha al-ulumul fakhira fi nazar fi umur al-akhirah والآخرة في باب جامع أهوال الموتى يتي قال في أسنائه يتي باب وذكر فيه حديث الرؤيا الطويل يتي تكن ونن حديث من الفقه جواز جلوس الإمام في مصلاه الذي صلى فيه إذا أدار وجهه إلى الجماعة وإن هذا هو السنة تي وينا إيا لمن يزمن أغورنشي كما يفسكن تومتانا أنب غالبينا ونن إدنزي مسوى أزيزي فأدكر رسو وقال ابن الحاج ابن الحاج يتي تي مال من خليل مال من مختصرني cikin fadlul imam wal mu'adh ce wayan bagi lahu idza sallama min salati an yaquma min mawdi'ihi ya kamata ga liman idan ya sallame daga sallashi ya tashi daga gurin shi ga malaman maganganu dai da dama nan na malikiya Allah musu rahama da jin kai wanda sun kawo shi amma na ka maganar mai samurdani da maganar mai risalar da sharhuhu kanta ga sanan gurin wanda an kawo su yawa sai mu ci gaba da littafin mu cikin risala malam yake cewa Allah mashi rahama babu jami'u fi salati babu jami'u fi salati baban da ya tattaro sha'anin sallah malam yake cewa wa aqallu ma yuzi'ul mar'atu min al-libas fi salati ad-dir'ul khasifi mafi karancin abin da yake isar mace cikin natuha cikin sallah ad-dir'ul khasifi ita ce riga mai kabri asabigu mai cikakka saka allazi yastur zuhura qadamaiha wanda yake suturce habbayin digadiginta mun san diddige to hatta kafar mace idan za ta yi sallah bayan diddigen ta yi zamana a tarihi shi malamai suke cewa idan ta yi sallah diddigen ta farcan ta yana bayyana sallar ta batatta ce sai ta saki wa huwa al-qamisu wal-khimar yace ita ce riga da mayahi al-khasifu mai kabri wa yuzi'u ar-rajulu wanda yake abinda ke wadatar da namiji fi salati cikin sallah saubun wahidin tuha guda daya wala yugaddi anfahu ba zai rihe hancin shi ba shi yasa mai askari yace wa yunha ani talasum fi salati an hana yin talassumi cikin sallah kai rawanin da ya rihe hancinka saboda hancin zai yi sujada shi ma annabi ya ce ana yana sujada yace wala yugaddi anfahu kada ya rihe hancin shi wa wajhahu da huska shi fi salati cikin sallah aw ya dum musyabahu ko kuma ya abun nan ya abun gakin tuhashi ya tattaro tuhashi kenan kana cikin sallah muna ganin dake da gari da ya ciki zai je tattare ta haka ya lullube ta ya je sujada a'a ya barta kamar yadda yazo cikin wani asar ko hadisi ne cewa ya barta ita ma ta yi sujada ibada ce take ga Allah aw ya dumma siyabahu yace aw ya fita sha'arahu ko kuma ya tattare gashin shi wanda yake da gashi maza masu gashi wanda ya zubo har ƙasa zai je sujada ya kibarin shi ya nannade shi haka ya maida shi baya a'a ya bar shi ya zubo ƙasa shi ma ya sujada yace wa kullu sahawin fi salati bi ziyadatin duk wata mantuwa wadda ta ƙari ce a cikin sallah fale sujudahu sajadataini ya mata sujada guda biyu ba da salamu bayan an sallame duk sujada idan ƙari ne wannan ka'ida ce ya ba mu Allah mushi rahama yace ya tashahadu lahumma yayi musu tahiyya wa yusallimu minhumma ya sallame wannan a malikiya Allah mushi rahama he an maimaita tahiyya amma magana mafi inganci ba he an maimaita tahiyya ba kamar yadda yake cikin sahih al-bukhari yace wa kullu sahawin bi naqsin duk wata mantuwa da ake da wani sahau wanda ragi ne akai falis jilahu qabla salam ya musu sujada qabli idza tamma tashahuduhu idan ya gama tahiyashi summa yatashahadu sannan yayi tahiyya wa yusallimu ya sallame waqila wasu malamai suka wasu suka ce la yu'idu tashahuda ba zai maimaita tahiyya ba kaga malam yayi nuni zuwa magana duk da ya kasance wannan a malikiyya ho yake fadi wasu ma sun faɗi wannan yace wannan an rawaito shi ra'ayin daga malik mai abun ga wannan al-fawaqih ad-dawani mi yace sai yace wal mu'tamad al-awwal amma abun dogaro a malikiyya dai shine na farko shi yasa Khalil ibn Ishaq ya takaita akan shi mubayyinan lima bihil fatawa wanda shi Khalil shi yake bayyana abinda fatawan malikiyya suke akan shi me yasa mai Khalil yace wa a'ada tashahudahu haka mai mukhtasar yace sake tahiyashi yace wa man naqasa wa zada sajada qabla salami wanda yayi ragi yayi ƙari ya hada biyun kenan a sallah guda shi kuma ya sujada qabli sai ce wa man nasi an yi sujada ba'ad da salamu wanda ya manta yayi sujada bayan sallama fale sujud mata zakarahu yayi sujada duk lokacin da ya tuna wa in qala zalika koda hakan yayi tsawo shine mai ahadari yace koda ya tuna bayan shekara guda cewa an biyo shi ba'aji kawai yin ta zai wa in kana qabla salamu idan ko kahin sallama ne sajada yayi sujada in kana qariban in a kusa ne wa in ba'uda idan lokacin nisa ya lokacin yayi tsawo ibtada salatahu ya sake sallah gaba daya qabli idan kan mance ta kuma lokaci yayi tsawo to sallar ta bace ka sake sallar yace illa an yakuna zalika min naqasa shay'in khafifin sai dai in wannan kin wani abu ne kadan mai sauki aka rage ba abu mai kabri ba yace ka surat ma ummul qur'an kama sura wadda take tare da fatiha kenan sura ita wannan idan an mance ta dan in sabar da sababinta ne za a yi qabli aka mance aka yi dogon zamani to wannan ba za a sake sallah ba saboda sunna ce ba me wannan ba abu mai karhi ba aka bari aw tashahudain ko kuma tahiyya guda biyu yace wa shibhu zalika da ma makawancin wannan fala alaihi bala alaihi ba falashi alaihi ba komai a gare shi kenan ba sai yayi batun da qabli lokacin ta ya wuce akwai auta kabiratain auta kabiratain ko kabbara guda biyu duka yana zano abubuwa masu sauki yace wala juzu sujudu sahawi li naqasi raka'atin wala sajada amma sujudu sahawi batta wadatarwa idan mutun ya rage raka'a ko ya bar sujada wala li tarkil qira'a fi salati kulluha ko ya bar karatu a cikin sallah gaba daya yace yayi qabli ko wannan ba zai ta yi ba aw fi raka'atain mina ko kuma cikin raka'o'i guda biyu wannan ba zai wadatar ba yace wa kazalika fi tarkir qira'ati fi raka'atin min as-subh haka nan idan mutun ya bar karatu kwata kwata bai yi shi ba a cikin raka'a daya a sallolin asuba to wannan bayya wadatarwa ma'ana sai ka ba'adu abinda ake bin ka dan yi su kai sujudu sahwu yace waqtu lifa an yi sabani fi sahwi anil qira'ati mutun idan ya manta abin nan mantuwa gami da karatu fi raka'atin cikin raka'a min gairi ha a watatta faqiro suka ce yujzi'u fi watatta ma'ana wadda ba asuba ba suka ce yujzi'u fihi sujudu salati sahwi mutun zai sujudu sahwi ta wadatar qabla salama yayi qabli wakilo suka ce yurgi ha zai gefa wannan raka'a waya ati bi raka'atin yazo da wata raka'a daban kenan wannan sabanin da aka yi idan mutun yayi mantuwa cikin karatu a raka'a daya a wata sallar da ba asuba ba asuba birace in kai mantuwa karatu kwata kwata ba kai ba a cikin wannan raka'a kenan rabin sallar ka ne ba kama karatu ba to shi yasa wannan aka fadi hukuncin ta to kuma amma wata sallar da ba ita ba az-zuhr ce la asr ce raka'a hudu gare su to he kan mance ko la magarba da take da uku sai kan mance raka'a daya ce ba kama karatu ba kwata kwata ba kai fatiha ba kai sura ba to nan wasu sun ce ita ma ta baci sallar wasu kuma suka ce a zai gefa wannan raka'a waya ci bi raka'atin yazo da wata raka'a wakilo wasu suka ce sujudu ba'da salam yayi sujada ba'di wala ya'ti bi raka'a ba zai zo da raka'a ba sai ya kawo wata ba da guri daya ne kawai wai idu salati saki sallah ihtiyadan saboda ihtiyadi in yayi hukumai saki sallah dan saboda ihtiyadi huta cikin sabani mun ga mazhabin malikiya ne ihtiyadi yace wa haza ahsanu zalika insha Allah ta'ala mala yace wannan shi yake kyau insha Allah yace wa man saha anta kabiratin wanda yamman takabbara aw sami Allah liman hamidahu marra ko yamman je sami Allah liman hamidahu so daya aw alqunutu ko alqunutu fala sujuda alai ba sujada a gare shi yace wa man sarafa min as-salati wanda ya tahiya shi daga sallah summa zakara annahu baqi alai min hashai sai ya tuna cewa akwai abin da ya mishi saura cikin sallan nan yace falyarji in kana bi qurbi zalika ya komo in a kusa ne bai yi nisa ba falyukabbir takbiratan yayi kabbara yuhrimu biha da ita zai harama saboda ƙara sabuwar shiga cikin sallah ne zai summa yusalli ma baqi alaihi sallati abin da ya mishi saura wa in taba'a da zalika idan hakan yayi nisa aw kharaja min al-masjid ko ya huta daga masallaci ibtada salatahu ya sake sallar shi gaba ɗaya kamar da mai ahadari ya fada in dala wa kazalika man nasiya salama yace haka nan wanda ya manta sallama wa man lam yadir ma sallah wanda bai san ba adadin abin da ya salata a salasa raka'atin raka'a uku ne am arba'in ko hudu bana adal yaqini yayi gini akan yaqini kamar da hadisi muka gani a Bukhari wa sallama shakka fihi ya sallaci abin da ya shakku wa ata bi raka'atin yazo da raka'a wa sajada ba'da salam yayi sujada ba'di mun ga wannan yace wa man takallama sahiyan ba bi raka'atin bane ashe wa ata bi rabi'atin yazo da ta hudu kenan yayi gini akan yaqini uku ne ko hudu sai yayi gini akan mafi yaqini shine uku ta uku dai ana da tabbas kinta sannan sai yazo da ta hudu sai yace wa man takallama sahiyan wanda yayi zance yana mai mantuwa sajada ba'da salam yayi sujada ba'di wa man lam yadir sallama am lam yusallim wanda ya manta yayi sallama ko bai yi ba yana cikin zaman tahiya ya mance ma da yayi sallama ko bai yi ba yace wala su yusallimu am lam yusallim yace sallama yayi sallama wala sujuda alaihi babu abin nan babu sujada a gare shi nan akwai sallama ko wa man lam yadir sallama am lam yusallim dan bai sa mana ba sallama shi yasa ne shakkun magana kawai aka ce wala sujuda alaihi kenan sallama wala sujuda alaihi yayi sallama babu sujada a gare shi sai yace wa man istanka hau shakku wanda shakku ya aure shi fi sahawi cikin su mantuwa falyalha anhu ya shagalta a gare shi wanda ya kasance shakku ya aure shi ko da yaushe ma shakkun cikin shi yake, ba wai zo mishi bane yayi katari, wanda ya zo mishi ya amfani da wannan hukuncin hukuncin da aka ambata, amma wanda shakku ar mashi ko da yaushe tare yake da shi, to wannan falyala anu ya shagartir ga wannan shakkun. Wala islaha alaihi, ba gyaran da zai kawo, walakin walakinna alaihi, ko walakin dai ba an ce walakinna ba, walakin alaihi an ya sujjada ba'da salam, sai dai yayi abun nan yana akan shi ya rika sujjada ba'da bayan sallama. Wa huwa allazi yaksuru zalika minhu, shine wanda shakkun yana yawa a gare shi, ya shukku kasiran, yana shakku da yawa, yace an ya kuna saha au zada amna kasa, duk daya ne mantuwar da yayi kari ne ko rage kenan, wannan ba ruwan shi da shi kawai ya rika yin ba'adi, sallar shi kullun ta zama na liƙe take da ba'adi, duk in yayi sallah sai yayi ba'adi saboda shakku ya aure shi, ba ruwan shi da kari ne ko rage ne kawai ya rike ba'adi yayi tai. Yace wala wikin falisu, wala wikin bayyada tabbas falisu jirba ada salami, faqad yayi sujada ba'adi kawai ita yake kan shi. Yace wa iza aykana bis sahwi, idan ya tabbatar da mantuwar sajada ba'ada islahi salatihi, yayi sujada bayan ya gyara sallar shi. Yace fa in kasura zalika, ma'ana shi dai wannan wanda shakkun ya aure shi bayan yayi ba'adin, duk da shi wanda shakku ya aura ne sai bayan ya sallama ya samu tabbas in cewa kai sallan nan yanzu tabbas ta zo mun cewa raka'a ɗaya ce na cinye, to tunda ya samu tabbas sai koma ya gyara sallar shi. Yace fa in kasura zalika min, idan wannan ya mishi yawa, ya atarihi kasiran, yana bujuro mishi to di yawa, aslaha salatahu, ya gyara sallar shi, walam yasjili sahwi, ba zai sujjada ta wannan mantuwa ba. Yace wa man qama min sunnatayni, wanda ya tashi daga biyu raja'a, ya komo malami fariqul ard, matukar bai rabu da kasa ba, bi yadaihi wa rukbatayhi, da hannuwan shi da gwiwoyin shi, yadda dai mai ahadari ya kawo, bai rabu da kasa ba da hannuwan shi da gwiwoyin, ya je zai cira haka ya tuna cewa wannan daga garin biyu ne ban tashi, ashe zaman tahiya ya kamata in yi, to sai ya komo. Yace fa iza faraqaha, idan ya rabu da kasa da hannuwan shi da gwiwoyin shi, tamada sai ya ci gaba da sallar shi, ba zai komo, walam yarji, ba zai komo ba, wasajjada qabla salami, sai ya sujjada qabli, saboda ya tashi zuwa ga wani rukuni daban, ba zai kariya shi ba kuma ya komo zuwa gyara wani abin da ya riga ya baci. Ana nema ne wannan gyara ne ake yi, an gina wannan mas'alan ne akan cewa irtikabu akhafud dararaini, a dauki mafsada, a dauki daya, madadin a dau biyu, da yace aka ce kai ya tashi nan kuma ya riga ya tashi, shi dai zaman tahiyya ka bata shi, kuma ka tashi ka ji zuwa ga wani rukunin daban, kuma shi ma ka bata shi ka komo, a kakka bata abu biyu, ka doga wancan wanda ka bata, daga baya sai a gyara. Ina ne muke? Warku bataihi, yace walam yarji, ba zai komo ba, wasajjada qabla salami, sai sujjada qabli kenan anan guri in har ya rabu da kasa. Yace waman zakara salatan sallaha, wanda ya tuna wata sallah, ko ma wace sallah ce, to ya tuna ya sallace ta, mata ma zakarha, duk lokacin da ya tuna, ala nahau ma fatatu, a irin yadda ta yi kubuce mishi, yadda mai ahadari yace in kanat hadariyatan sallaha hadariya, in ta zaman gida ce sallace ta ta zaman gida, in kana safariya sallaha safariya, in ta bulaguro ce sallace ta ta bulaguro, shine yace sallaha mata ma zaka, ala nahawi ma fatatu, a irin yadda ta kubuce mishi. In azhar ce ka tuna, sai da daddar ka tuna, ba kai sallah azhar ba, a boye zaka yi karatu, ba bayyana ba, baka duba lokacin ramatan. Yace ma fatatu summa a adama kana fi waqatihi, sannan ya sake abin da ya kasance cikin lokacin shi, min ma sallah ba ada ga abin da ya sallata na bayanta. Yace wa man alaihi salawatun kasira, wanda ya kasance ana bin shi salloli masu yawa, sallaha fi kulli waqtin, ya sallace sa a cikin kowane lokaci, min lailin aw naharin, da dare ne ko kuma wuni, wa inda dhulu'i shamsi, har wajen hutawar rana, wa inda gurubiha, da ma wajen hadawa ta, kaifa ma taysara lahu, duk lokacin da ya samu wannan sauki. Wannan kuma shine wanda zai kasance a can, da misali ya kasance ko sarmayi ne ko budurwa ce a jahiliya, da ake cewa batta fara sallah sai an mata aure, batta fara sallah sai an mata aure, to yanzu in ta ji a cikin wa'azi cewa tana a shekara 20 aka mata aure, wannan sallolin duka da tabmance gaba ɗaya sai ta ramo su, duk gaba ɗaya sai ta ramo su. Shine mai aha tun a ahadari ya faɗa, mai ahadari ya faɗa cewa zakai ta sallah to su, sai yayi zato rinjaye akan zakanka cewa ka biya, to wanda yake biyan irin wannan bashin ba dare ba rana zai ta sallah har lokacin karhanci, har lokacin, tunda shi bashi ne, shi bashi ne ake bin shi. Yace wa kaifa mata yasara, wa in kana tayasira, idan kuma ta kasance kadan ce, aqallu min salati yawmin wa layla, mafi karanci gami da sallar dare da rana. A wannan halin kan mutun yaga cewa yo ai bai sani ba uzurin jahilci za a mishi, a uzurin jahilci zunubin ya sauke maka kawai, ba bashi ba kana ban Allah madaukin sarki a hakamul fiqhiya an biyo ka bashi, ba zancen cewa ban sani ba. Kamar misali nan gurin ka tarro dala 100 a je kawai ka dauka ka je ka sayi a ware da ita, baka san ko ta wane ne ba, sai da tabbayyana ce ai ta wannan malamin ce ya ajiye ta ya je ya zo, tana bayyana tashi ce rama mishi zakai, baka ce mishi ai ban sani ba, abin da ya sabke maka ban sanin nan ba kawai ba an ce maka barawo ba tunda baka sani ba, amma abin da dai yake kanka wajibi ne sai ka rama mishi ba ruwan shi da shi yasa a baban kaza baba ramuwa da alƙalanci ya sha dabanban da baban zunubi da ba da lada, wancan na Allah ne wannan ko alƙali abin da zai abin da yake zahiri na gaban shi, shi yasa hatta yaro karami da dabba in su maka banna ta ganganci mai su zai rama maka, ba an ce ba yaro ne ai bai balaga ba kai hakuri babu wannan kawai rama zai. To shi yasa wannan ma a wannan sallah kan mutun yace ai ai bai sani ba wancan lokacin kaza kaza, bai sanin shi ba zunubi kawai ta sauke mishi, amma ya rama haƙin Allah wannan wajibin shi ne. Yace wa in kana tasira, idan kuma ka dance sallar nan aqalla min salati wa min walaila, mafi karanci gami da sallar dare da wuni, ma'ana sallar ba mai yawa bace kadan take gami da sallar dare da wuni, sallar dare da wuni tace sallah biyar, to wannan yace bada abihinna ya fara da su. Wa in fata waqtu ma huwa fi waqtihi, koda wanda lokacin ta yake ciki zai kubuce, koda wanda lokacin ta yake ciki zai kubuce, saboda anan jerantawa wajibi ne. Idan sallah huda ake binka ana binka masalan an je za a yi lisha, sallar lisha sai ka tuna cewa kai ashe ni a wurin dukkan ma ban yi azhar da al'asar da magruba ba, da sallar asuba hudu kenan, to kuma ga lisha za a yi jam'in ta, to wajibinka ne sai ka jero wa'ancan koda wannan lokacin ta zai huta kuma koda jam'in zakka rasa, wannan kuma kawai tsari ne na Allah, baka ce ba ayu da wannan mata zama ramuwa wancan su zama ramuwa nan babu ruwanka, haka Allah ya tsara, dole ne saboda jerantawa wajibi ne, jerantawan nan ta hi gami da kai wannan a cikin lokacin ta in kadan ne. Yace fi lokaci wa in kasurat, idan ta yi yawa bada abi ma takhafa fawatu waqtihi, to ka fara da wanda kake jin tsoron hutar lokacin ta, idan ya kasance wannan shine. Yace wa man zakara salatan fi salatin, wanda ya tuna wata sallah cikin wata sallah, fasadat hazihi alaihi, wanda yake cikin ta baci wanda yake cikin wannan, kuma idan ya kasance sallolin al-yasira wanda ya wajaba a jeranta su, idan ba wanda ya wajaba a jeranta su bane wannan ci gaba zaka yi da sallarka sai an gama sai ka rama wannan kuma wanda ake wanda ka tuna kin. Yace wa man da hika fi salatu, wanda yi dariya cikin sallah a ada ha ya sake ta, wala mai idul wudu'a ba zai sake arwalla ba. Wa in kana ma'a imamin, idan yana tare da liman ne ya kawo shi da na kira, saboda kowane liman na jana'iza ko na sallar wannan juma'a ko na sallar farilla guda biyar, in dai tare da liman kake kattuna wata sallar da ake binka a ada sai ka sake, yace wala shay tamada sai ka ci gaba wa ada sai ka sake daga baya, wala shay alaihi ba komi gare shi, fita basum wajen yin wannan mulmushi kenan. A nan gurin wannan an kiyaye shi ma saboda mafsada da aka kiyaye ta kakkahuta ana cikin sallar, idan ya zamana a ce an bude wannan kofar liman ya zamana ya shiga sallah, duk wanda ya tuna ana bin shi wata sallah huta zai sai ya rike shi a zuci ya rika cewa to wannan ko karatun na ne ya jibe mishi ba ya cire sallar ya huta, ya rike shi a zuci ya ta mishi gaba, ko kuma wani ya kasance jama'a da yawa ce a bayan shi suka tuna cewa kai ana bin mu sallah, duk sai su watse su tai su bar shi dai yana tsaye a asibi ci gaba, duk da wannan suna raka shi ne kawai ɗan tukin banza ne, tuki banza ce suke, sai an kare kuma sai sun rama ta, shine dan kasar liman yana cikin kaso ne kawai a kare dai ka kare mu mu barka mu taimi abin da yake gaban mu, dan saboda suna da ramuwa kuma suka zo suka bi shi. Yace babu komai a cikin mulmushi, idan mulmushi ne babu matsala. Yace wannan fi salati kal kalam, busa a cikin sallah kamar zance ne, ka bushe wani abu a cikin sallah yana da tafsilin shi wanda ba mu da lokacin kawo shi, duk matsalolin nan niyan mu sayar da muka je muftasar zan mu bayani dogo akan su. Yace wal amidu li zalika mufsid li salatihi, wanda yayi wannan kin da gangan yayi wannan busak a cikin sallah ya bata mishi sallah. Yace wa man akhta al qiblata aada fi lokaci, duk wanda ya kuskure ma al qibla ya sake cikin lokaci, mai ahadari ko kan man ta yace mana kullu i'adatin fil fadl fil waqti fa hiya fadila, a malikiya wannan ka'ida ce duk sakewar da aka ce maka cikin aada fil waqti to mustahabi ne ba wajibi bane ko baka sake ba babu matsala kai sallah nan wajen har sai da ka gama ka sallame aka ce maka ai wannan sallar yamma ce ka kalla dan baka san alƙibla ba kai baqo ne to wannan a wannan lokacin zaka sake in ka ga dama me yasa dan saboda ka sauke abin da yake kanka kuma akwai hadisi akan wannan wa kazalika man sallama da ce haka nan wanda yayi sallah bi saubin najisin da tuha mai najasa aw ala makanin najisin ko a guri mai najasa sai da ya sallame ya gani wannan wada ko bambanci akan kana cikin sallar ka sani in kana cikin sallah ka sani kuskure ma alqibla to ka juya ka kalli alqibla in kuma sallah ne bisa najasa to ka yanke ta ka koma guri mai tsarki ka saki amma wannan baka tuna ba har sai da baka sani ba har sai da ka sallame to ka sauke abin da yake kanka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace wa kazalika man tawalla bima'in najisin haka wanda yayi arwalla da ruwa mai najasa mukhtalifin fi najasati wanda an yi sabani cikin najasar shi to shi ma wannan zai sake cikin lokaci mustahabbi wa amma man tawadda bima'in kar ta gayyara launuhu amma wanda yayi arwalla da ruwan da launin shi ya jirkita ya sauya au ta'amuhu ko dan dalan shi auri'u ko shaken shi a'ada salatuhu abadan shi wannan har abada ya sake sallah saboda yayi ta ne ba arwalla shi wannan yana da bambanci da wancan wudu'uhu da arwallashi wa rukhsa yawa nan zan mu tsaya wa rukhsa fil jama'i bayna al maghrib wal isha ila laylatil maqdari gaba ce mai kyau nan zan mu tsaya abinda muka wada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara